sabuma ya kore patake
Dadiyam
turba wani noke noke Ande ez parati na gazike
Muhammad
Isa fa zama zama Ande jar tarayya muke so
Muhammad
Isa shi muke so
Muhammad
Isa fa zama zama Dadiyam turmu zaki muke so
Ande jar
tarayya muke so Mata da maza murna suke
Muhammad Isa fa zama zama
Limi na limi farjun barai
Ande jar tarayya muke so
Ande jar mai kishi take
Muhammad Isa
fa zama zama Nura shehu maradin muna ya basa Matasa
Muhammad
Isa fa zama zama Muhammad Isa wali mabun dodar
Ani jar tarayya
muke so Ita ne sama yan wawa suna kar
Muhammad Isa fa zama zama
Me ni ga ku sai ka fadi wanwar
Ani jar tarayya muke so
Ku tulu dilan gwaya na maradi tumbur
Muhammad Isa fa zama zama
Ku kan gudu hijira sai kai sintir
Ani jar tarayya muke so
Ai sharar mutan jariri tana nan
Muhammad Isa fa zama zama
Amma san ma sun ka su ne da gari
Ani jar tarayya muke so
Nijar har ma samari
Muhammad Isa fa zama zama
Dadiyam turu sai mun kodu kwari
Nijar tarayya muke so
Muhammad zaki mai samari
Muhammad Isa fa zama zama
Mata da maza sai zabi baba
Nijar tarayya muke so
Muhammad Isa fa mun ka karba
Muhammad Isa fa zama zama
Shi Muhammad Isa fa ba shi zama
Nijar tarayya muke so
Shi ba da mai riga uku yayi kwaba
Muhammad Isa fa zama zama
Ku tulu na maradi ina ka dosa
Nijar tarayya
Shaitan lalun kwaya za mu tasa
Muhammad Isa fa zama zama
Ya kuma ba aure ya akai ne
Ani jar tarayya muke so
Ita bai rabe yan gona kone
Muhammad Isa fa zama zama
Dan gajera ko matin libe ne
Ani jar tarayya muke so
Na ta an ce za ku hade da bare
Muhammad Isa fa zama zama
Muhammad Isa fa zama zama
Ani jar tarayya muke so
Dan yam turu Yusuf fa zama zama kira in kame mai ta musu da zuriyar turba canji muke nema wa
tarayya muke
yan gudun hijira kariya kuke
Ko waya
ilama ihun su suke in mana maganar gyara a Muhammadu kai da ya zamu rige dan ga zabe ya zo kur'an mu a hannu kawai mu rige amma fitara ya fardi dan shi bulin gyara mu yake ga Muhammadu mai jama'a zaki bulin shi a taiwa gidi talaka Yusuf ga magana kai da koran farce ka kiran talakawa na magana kulle marade nake so in gaida kore fitina in kalla han gurau yana aiki naji kowa na magana in kare marade kulle sarki hakuri baka fitina in kare burin da kake kai da koran a mutunta dukan talakawa Muhammadu na Yusuf mai kyawun aniya emine san zaren kasa kullum aiki baka gajiya hasibi ba saudi yana a cikin tsarin wannan tafiya ga sakataren farcin mu na tarayya na ba aiya kuma kai ga da mai kishin mu mutanen dosa suna ka tsaya kuma kai ga da mai dosa so gashi ma ai ba ya gudun talakawa Somebody san zaki jama'ar Niger dukai suka sa a gaba cika tsere ba
amma da
isa mai mai mutanen Niger sun yaba aikin ka
amma
da isa ba zan zama ba mu yarda da inci ruga ba jama'a na gari suka ce sun
Mama da Isa
mai kara
Mama da Isa
Umaru barka da oyoyo
Muhammadu Yusuf zanzaba
Hassan da Hussein da baba Buhari da Yusuf kun ji abun koyo
Muhammadu Yusuf maimaita
baba Muhammadu Yusuf ne zaki na baba Buhari mu je baba Muhammadu Isuhu baya gudun talaka.
Muhammadu Isuhu baya gudun talaka.